This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 27 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abin da muke tafa da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha, a yau Litinin hukumar kula da yan gudun hijirar Palestine ta UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni. Bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda ya kashe akalla mutane 35. Sakataren Janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO John Stoltenberg ya faɗa a yau Litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa Ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kai wa sojojin Rasha hari a ƙasar Rasha. Mummunar zaftarewar ƙasar ta faru a Papua New Guinea kwanaki uku da suka wuce. Ta binne sama da mutane 2000 a cewar gwamnatin kasar a yau Litinin.
Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin kuma masu kula da lamura na ci gaba da kira a yi taka tsantsan dangane da batun siyasar da ta dabaibaye masarautar jihar Kano da ke nema ta raba kawunan al'umma a ciki da wajen jihar.
Na daya, duk oda idan an bada ita akwai abin da ake cewa certified true copy. Bayan alkali yayi signing ba shi kadai yake sani akan ta ba, akwai inda shi ma rajistara zai yi ga certifying dinta kaga daga ina take.
A fannin tsaro kuma Hafsan Hafsoshin tsaron Najeriya ya bayyana matakan samun nasara a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta addabi kasar.
Mun tabbata cewa mu za mu iya mu kadai ba tare da Allah ba. Na biyu kuma muna bukatan hada kai da jama'a. Na uku kuma muna roƙon mutane su san cewa akwai miyagun mutane cikin mu kuma suna hulɗa da waɗannan mutane shi yasa abun nan ke karuwa.
Muna kuma tafada shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril yakan gabatar a duk rana irin ta yau. Amma kafin mu kai ga duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin hukumar kula da yan gudun hijirar Palestine ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni a doran kasa bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda jami'an lafiyar Palestine suka ce ya kashe akalla mutane 35. Bayanan da ke fitowa daga Rafa game da karin harahare da ake kaiwa akan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai tada hankali sosai a cewar hukumar UNRWA. Rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tana nazarin wani lamari da ya faru a Rafa bayan rahotannin da suka ce wani hari da Isra'ila ta kai jiya Lahadi ya kashe wasu manyan jami'an Hamas guda biyu kuma gobara ta tashi a wurin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce harin ya kona tantuna a wani yanki da yan gudun hijira suka fake kuma bayan waɗanda suka mutu wasu da yawa sun jakkata. Sakataren Janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO John Stoltenberg ya faɗa a yau Litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa Ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kai wa sojojin Rasha hari a cikin Rasha. Yana mai cewa matakin ya rage ƙarfin sojojin Ukraine na kare kansu. Da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai Bulgaria, Stoltenberg ya ce mamayar da Rasha ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma Ukraine na da haƙƙin kare kanta ciki har da kai harahare a wajen Ukraine. Stoltenberg ya ce muna gani a fili ƙararrayar yadda ake yi a Kharkiv. Sojojin Rasha suna a yankin Rasha suna kai hari a tsallaken iyakar yankin Ukraine. Fagen dagar na kusan a bakin iyaka ne kuma idan ba za ku iya kai hari akan sojojin Rasha a ɗayan gefen ba saboda suna tsallaken iyaka to lallai an rage ƙarfin sojojin Ukraine na kare kansu. Abinda Stoltenberg ya faɗa kenan. Mummunar zaftarewar ƙasar ta faru a Papua New Guinea kwanaki uku da suka wuce ta binne sama da mutane 2000 a cewar gwamnatin ƙasar a yau Litinin. Yayin da rashin kyan hanyoyi da kuma kalubalen jigilar kayan agaji sun sa fatan ceto waɗanda suka tsira raguwa. Cibiyar sa ido kan bala'i ta kasar ce ta fada sabon adadin a cikin wata wasika da ta turawa Majalisar Dinkin Duniya a yau Litinin, amma a jiya Lahadi aka rubuta ta. Wata hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta daban ta bayyana cewa ta yi adadin waɗanda suka mutu ya zarta 670. Bambancin adadin ya nuna yadda wurin ke da nisa da gari da kuma kalubalen samun ingantaccen kiyasin yawan jama'a a yankin. Kidayar jama'a ta baya-baya da hukumar PNG ta yi a shekarar 2000 aka yi, kuma mutane da yawa suna zama a ƙauyuka masu nisa da ke kan tsaunuka a tsibirin da ke yankin Pacific. Zaftarewar ƙasar dai ta shafi wasu ƙauyuka shida a gundumar Mipe Mulitaka a arewacin ƙasar da misalin ƙarfe 3 na safiyar Juma'a, yayin da akasarin al'ummar yankin ke barci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba, Maryam za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai zamu bude taskar rahotanninmu daga jihar Kano Dabon Najeriya, inda mataimakin gwamnan Kano Aminu Abdulsalam Gurzo ya nemi afuwar mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Nuhu Rubadu kan dambarwar da ke gudana a Kano. Na hannu guda kuma zanga-zangar lumana ta gudana a sabbin masarautun da aka rushe. Mahmud Ibrahim Kwari ina dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
A daren ranar Asabar nan da ta gabata ne mataimakin gwamnan a yayin zantawa da manema labarai a gidan sarkin Kano ya zargi Malam Nuhu Rubado da hannu wajen kitsa yadda aka yi mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na Malam Aminu da ke nan Kano. Mataimakin gwamnan ya ce mai baiwa shugaban kasa shawaran nema ya bada jirgin sama da ya kawo sarkin birnin Kano, kuma aka bashi kariyar jami'an tsaro ya shiga gidan sarkin Kano na Nasarawa.
Dama labari ya zo mana cewa wato mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro shi ya tura jirage guda biyu jiya da asubahi suka dauko tsohon sarki suka kawo shi Kano. Ma'anar kawo tsohon sarki Kano shine saboda neman fitina da neman tashin hankali da asasa rashin zaman lafiya a jihar Kano.
Amma kasa da sa'o'i 24 da faruwar wannan al'amari, lauyoyin Malam Nuhu Rubado suka baiwa mataimakin gwamnan na Kano wa'adin sa'o'i 24 ya gaggauta janye wancan zargi nasa akan mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamuran tsaro, kuma yayi hakan a rubuce a kuma wallafa shi a jaridun Najeriya. Dan ba haka ba kuwa Nuhu Rubadan zai dauki matakin shari'a akan sa. Bayan sa'o'i kalilan da hakan, mataimakin gwamnan ya kira taron manema labarai a daren jiya, kuma ya mika sakonsa na neman afuwa ga Malam Nuhu Rubadan.
Sanin waye ne Nuhu Rubado? Ba zai fito ya ce bai faɗa ba in ya faɗa, ba zai fito ya ce bai yi ba in ya yi. Mu ma muka ƙara sa dogon matubi muka zurfafa bincike, saboda haka muke gani ya zama wajibi shi ma Malam Nuhu Rubado mu ba shi hakuri akan irin maganganun da aka faɗa da irin abin da kire ya jawo masa da rashin jin daɗi da kunyatawa. Na haka muna ba shi hakuri akan waɗannan abubuwa.
Hakan dai na faruwa ne a yayin da matasa suka yi zanga-zanga a wasu daga cikin masarautun da gwamnatin Kano ta rusa, wato Rano da Karaye da Bici da kuma Gaya. Alhaji Bashir Adamu Gaya shine shattiman Gaya.
Wannan kaddara da ta same mu zuwa muka yi masallaci, muka yi nafulfuli, muka yi addu'o'i akan Allah ya tabbatar mana da masarautan nan tamu mai albarka da ragowar masarautu ma gaba daya.
A hannu guda kuma rahotanni sun tabbatar da cewa sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ya gudanar da zaman majalisar sarki da hakimai a fadar sarki ta gidan Rumfa a ranar Lahadin nan da ta shuɗe, yayin da sarki Aminu Ado Bayero ya yi gudanar da zaman majalisar sarki a fadar sarki ta gidan Nasarawa. Dukkanin waɗannan al'amura na wakana ne a daidai lokacin da wasu ke ta babar sahihancin waccan oda da aka ce alƙalin babbar kotun tarayya da ke nan Kano ya bayar, wadda ta ba da umarnin dakatar da al'amuran na tsanaɗe na sha'anin masarautar Kano har sai ta saurari ƙarar da aka gabatar gabanta. Ana tuhumar rushe masarautu da kuma sarakuna biyar na jihar Kano. Barista Ibrahim Chedi shine tsohon sakataren kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen Kano ya kuma yi karin haske dangane da wannan batu.
Batun bada order ta manhajar Zoom wato ta online tun lokacin da aka yi kwabita akwai practice direction da aka yi ishin na Federal High Court an yadda da wannan hanyar wajen gudanar da shari'o'i. Magana ta biyu kuma issue na batun sa hannu da ake cewa ana kokwantar mako na alƙalin ne. To ka san duk order idan an bada ita akwai abin da ake cewa certified true copy. Bayan alƙali yayi signing ba shi kadai yake sani akan ta ba. Akwai inda shi ma registrar zai yi a certifying dinta kaga daga ina take. Da zarar an samu wannan certification cewa certified true copy ce ta kotun to a dokance za a kaddara cewa wannan ta kotun ce. Sai in har kotun ita ce take da kadai take da ikon cewa wannan order ba ta ta bace.
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari da wannan rahoton. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kashin labaran duniya na biyu.
Manyan shugabanni daga China, Korea ta Kudu da Japan sun yi alƙawarin kafa kyakkyawan haɗin gwiwa. Sun kuma tattauna akan batutuwan da suke takaddama akai yayin da suka hada a birnin Seoul a yau Litinin don farfado da tattaunawa a matakin kula a karan farko cikin kusan shekaru biyar. Prime Minister kasar China Li Qiang ya yaba da taron a matsayin sake farfado da dangantaka da kuma bude wani sabon babi yayin da yayi jawabi ga manema labarai bayan ganawa da shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol da Prime Minister Japan Fumio Kishida. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa kasashen uku sun yi alƙawarin gaggauta yin shawarwari akan yarjejeniyar cinikayya mara shinge tsakanin kasashen uku. Sun kuma amince su faɗaɗa shirye-shiryen da suka shafi canjin yanayi, musayar ɗalibai da bada agaji a lokacin wani bala'i. Wasu 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai sun kai hari a wani sansanin jami'an tsaron Pakistan da ke kusa da kan iyaka da Afghanistan da sanyin safiyar yau Litinin. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji biyar da mahara bakwai a fafatawar da ta biyo baya. Jami'an tsaro sun tabbatarwa muryar Amurka mace-macen da aka samu, inda suka ce an kai harin ne a wani ƙauye da ke yankin Tira a arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa, kuma sojoji shida sun jakata. Daga bayan sashen yada labarai na sojojin Pakistan ya tabbatar da mace-macen da aka samu daga bangaren sojoji a fadan da aka yi, yana mai cewa an kashe mahara bakwai. Sanarwar ta kara da cewa an kwato tarin makamai da ababen fashewa daga 'yan ta'addan da aka kashe waɗanda suke da hannu a ayyukan ta'addanci da yawa akan jami'an tsaro da kuma farar hula bayan Allah da basu ji ba basu gani ba.
Maryam Dauda kenan ta karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya. Hassan Hafsoshin sojin Najeriya General Christopher Musa ya bayyana cewa al'ummar kasar na da gudunmawar da za su iya bayarwa a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta a kasar. A cikin wata hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa, Janar Musa ya zayyana matakan da suke dauka don shawo kan wannan matsalar.
Na daya, mun tabbatar cewa mu ba za mu iya mu kadai ba tare da Allah ba, kuma Allah na tare da mu. Na biyu kuma muna bukatan hada hannu, hada kai da jama'a. Da muna san jama'a su san cewa wannan abun da muke yi ba mu kadai bane. Kowa na da abun da ya kamata shi ma ya sa a gaba, inda mun sa tare muka zauna muka aiki za mu samu nasara. Na uku kuma muna roƙon mutane su san cewa akwai miyagun mutane cikinmu da kuma suna hulɗa da waɗannan mutane, shi yasa abubuwan da ke ƙaruwa. Suna ganin kamar suna samun kuɗi, suna samun menene, ba san kuma kuɗin jini ake samu tu abubuwan da suke so. Shi yasa muke kullane loke muna roƙon mutane kada a taimaki waɗannan miyagun mutane. Babu yanda ya kamata a taimake su. Suna kashe mutane a banza, suna kashe mutane ba imani, mutane kada su haɗa kai tare da su a cikin aikin da muke yi. Don muna son ƙasarmu ta ci gaba, musamman nan arewa. duk mun girma yanda kai magana mun girma a Sokoto ba mu san wannan matsalolin da su abun mamaki ne mu ga cewa abun bakin ciki ne mu ga cewa mu ɗan arewa muna ma wannan akan kanmu muna kashe kanmu da abubuwan da ake a ciki a ƙasa gaba daya kowa kuma ya kamata ya hada hannu mu tabbatar cewa mun tsayar da wannan abu kuma zamu iya yi don Allah ya bamu ikon da zamu iya yi shi
to ka shigo da wannan tunani dabarun yakar ta'addanci da harkokin tsaro da kuka yi amfani da su a arewa maso gabacin Najeriya su ne ka shigo da su kuma ka zo ka tarar da matsalolin arewa maso yammacin Najeriya yanzu ya fi na gabas na inda ka fito can alhamdulillah abubuwa sun lallaba bari mu koma daga ƙasa shekara ɗayan da ka yi zuwa yanzu nan ga mun wasu daga cikin nasarorin da kake ji an samu da kuma ƙalubalen da aka fuskanta
to na farko dai za mu ce mun gode Allah da muka ga abubuwa bayan da suke da ba da muka shigo muna samun zaman lafiya wuraren da ake da matsala yanzu duk wurare na kwanciya ba dai mun samu yanda muke so ba amma dai muna cigabawa wannan irin wannan abu in ya fara kyawun shekara bare fara a cikin kuskuren da aka yi kenan da aka bari ya zama
musamman kuma
tun barko da an rigakafin an hana shi daga faruwa to kaga da ya taimake mu amma ya riga ya faru kuma muna cikin ta yanzu so abinda shi yasa muke so yanzu kowa ya hada kai da gwamnati da ƴan tsaro duka mu yi aiki mu tabbatar cewa wannan abun ya tsaya an kaga da yanda suke tafiya suna fitowa yanda suka ga dama suna abubuwan da yanzu duk ya rugu za mu ci gaba da kuma duk yaran da aka kama a makaranta an always to kuma mun fitar da su kuma mun dawo da su to abinda muke ciki muna son abin nan ya tsaya yanda manoma za su koma wanda aka kore su daga gidajen su koma kowa ya koma kowa zaman lafiya ko ina abinda muke roƙe
idan ka dubi yawan aikin da ke gaban ka da wanda aka yi a baya ka dubi gaba zaka ce daga cikin kashi 10 na matsalolin tsaro da ake fuskanta kashi ne ya rage a magance zuwa yanzu
to ka san abin ne wannan matsalan da muke da shi ba kamar yanda ake yaki na dada bane na da ka san ƙasa da ƙasa ne to yanzu wannan kana yaki da mutanen da ke cikin gida ba wai an san su bane yawancin su suna san farin kaya ne kuma suna ciki waɗansu kuna hulɗa da su ma baka san cewa don ra'ayin mutane ne to amma yanda muke yi yanzu mun ga cewa especially waɗannan masu daukan mutane abin ya zama musu kasuwanci kuɗi kawai suke nema ba kuma an kuma basu damu kowa suka kashe ba to a cikin mu muna ganin cewa yanzu mun nisa yanzu za mu kai wajen 60 amma muna son mu daga abin mu samu success mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yanda ya kamata kowa zai iya zuwa yara za su je makarantun su ba tare da an dame su ba matan mu za su iya zuwa asibiti ko kasuwanci ba tare da an dame ba abinda muke yi kenan
General Christopher Musa kenan a hirar shi da Aliyu Mustafa to kada a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 sannan a koyar da yaushe ake so ana iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibril zai gabatar mana da shirin mu na gaba
ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a shirin namu yau za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar yara na duniya wato ranar 27 za mu ji ta bakin wani malami da kuma wasu dalibai
muna godiya ga opportunities din da suka ba mu karatun da suke ba mu tsakanin su da Allah suna iya kokarin su tabbatar cewa mun samu karatu mai inganci a zon da zamu amfani duniya
idan muka tsallaka kasar Ghana kuwa za ku ji cewa a yanda dalibai ke shirye-shiryen zana jarabawa su ta karshe a bana za su hadu da wasu sabbin darussa da suka hada da kere-kere da sahar zane-zane da kuma harshen larabci
arabic language na cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi
himma da kwazo kokayen mu shin ku jama'a kiranmu nake bisa dajewa
to madalla to auje dai kuma a yanda ake bikin ranar yara ta duniya a yau wato ranar 27 naji ta bakin wani dan Najeriya kuma malami da yanzu haka ke karin karatu a kasar Amurka malam Tijjani Muqaddas wanda kuma ya mallaki wata makaranta mai zaman kanta a birnin tarayyar Najeriya Abuja ko me zai ce game da batun ilimin ƙananan yara musamman ma dai a wannan rana
to alhamdulillah yau ce ranar yara a Najeriya wannan rana ce wanda ni nake alfahari da ita ba don komai ba idan muka duba zamu ga cewa su manya a Najeriya ma ba su da rana amma sai hukumomi suka ware wannan rana suka ce ranar yara to hakan yana nuna mana irin muhimmanci da daraja da kuma irin amfani da yara suke da ita a cikin al'umma ai ko Bahaushe ma yana cewa yara manyan gobe abinda ake nufi da haka shine yara fa su ne shugabanni a nan gaba to amma yaro fa ba zai zama shugaba ba sai yana da ilimi domin shi jahili baya zama shugaba
to zaka kwatanta ilimin yara a Najeriya da kuma Amurka inda zaka kake
kamar yadda ni nake nan kasar Amurka akwai yan makaranta akwai makarantu da yawa to amma idan nayi kokari na kwatanta yaran mu na Najeriya da yara a nan Amurka gaskiya ne yara a Amurka suna samun ilimi ingantacce ba don komai ba suna da na'urori na karatu da irin su computer da irin kulawa da gwamnatocin su suke basu suna basu abinci kyauta a makaranta suna zuwa har gida su dauke su a mota su kai su har makaranta to amma mu kuma yaran mu na Najeriya duk drin sai duk wahala suna nuna jajircewa wani yaro zai tafiya mai nisa zuwa makaranta ga yunwa ga kishin ruwa ga zafin rana amma duk da haka zai dage yayi karatu to ku ci gaba da dagewa ina muku fatan alkhairi Allah ya ba ku nasara Allah ya sa ku samu abin da kuke nema a cikin rayuwarku
to madalla za mu ketara zuwa kasar Ghana ne domin jin wani mataki da gwamnatin kasar ta dauka ta bangaren ilimi inda daliban da za su rubuta jarabawa zuwa babban sakandare a kasar ta Ghana na wannan shekara za su rubuta sabbin darussa guda uku a jarabawar su ta karshe kamar yadda hukumar ilimi ta kasar Ghana ta sanar sabbin darussan da sun hada da fasahar kere-kere da fasahar zane-zane da kuma harshen Larabci ba tare da na ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilin mu Idris Abdullahi Bako domin jin halin da ake ciki daga kasar ta Ghana
tun lokacin da aka fara hada ilimin boko da na Islamiyya a makaranta daya a nan Ghana masu ruwa da tsaki suka fara gwagwarmayar a sa darasin harshen Larabci a cikin jerin darussa da za a rubuta jarrabawar karamin sakandare ko BECE a takaice hakan bai tabbata ba sai wannan shekarar kuma kimanin wata daya da a fara rubuta jarrabawar masani kan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu wanda aka fi sani da Saibash ya yi karin bayani kan yadda aka fara gwagwarmayar na harshen Larabci cikin jadawalin ilimi a nan Ghana
abin da ya kawo yau muke inda muke ga ke bincike ya nuna yawancin mutanen arewacin kasan Ghana da zangonnin da ke nan yawanci ba su zuwa makaranta na boko to abin da ya kawo wanga abu shine lokacin da yancaci su suka bude school before independence har zuwa ba ko bayan independence duka baki daya mutanen musulman da ke ciki da zangonnin da jewacin arewan yana ganin na amfanin ilimi in za ka kare kai sabon Allah ne ko ka mutu a kafiri sai mutane suka dawo da rakiyan wadanga sukurai to 80 su Ben Abdullah su Hudu yaya suka kawo kara kuma yanda za a yi ne makarantun mun nan a juyar da wadannan a shigar da ingilizi a suke mai da shi Arabic and English ana da PNDC kenan to yanda aka yi arabiya ya shigo cikin secular education kenan sanadiyar mu samu Arabic and English school kenan tun 80 sun har zuwa yau banda SS secondary school kenan inda arabiya kenan ana elective Arabic da Islamic religious studies basic nan tun primary har zuwa JHS ana dai arabiyan ne kusan ba zana jarrabawa kai to alhamdulillah wanga shekara 2024 BC shine wanda zai zama farkon lokacin da za gana Arabic as a language examinable to muna kyautata zato Allah sa taliban mun da suka zabi wadannan su dace kuma su samu natija mai kyau ciki
Malam Muhammad Lamin Abdul Hamid Ubani kuma headmaster ne a makarantar boko da Islamiyya ta Ghana Lebanon Islamic School wato Glis kenan a takaice da kenan Accra ya bayyana farin cikinsa kuma ya zayyana amfanin da dalibai za su samu dalilin wannan hubbasa da hukumar ilimi ta yi
Alhamdulillah rabbil alamin najin murmurna kwarai da muka samu labari cewa hukumar Ghana kure Ghana Education Service a amince wato da dubbata Arabiya wani yanzu nan a integrate shi a cikin wato muwada da za rubuta da BEC za wallahi murnar mu ne sosai don wannan burin musulmi ne dukkan mu musamman ma makarantu mu na Islamiyya don wannan mu ke da upper hand dai za sajjala yaran mu su rubuta Arabic language zai taimaka wannan zai kara himmatar da su a wurin koyo larabanci da wasu na ga larabancin a Qur'ani kawai kawai ko hadisi kawai ya tamake yaran mu gurin fahimtar Qur'ani ya tamake su gurin fahimtar Sunna ya tamake su cikin wato musuci banda haka akwai su amfani da dama da yaro bai samu da yau gurin neman aiki ma gurin aiki ma su daiwa ana bukatar wanda yake da languages ka ban dai misali yaro ma zai law ina da Arabic language ina da added advantage ga journalism ga political science kuma education akwai advantage wurin so banking business na zaka duka kana da wato languages dai taimaka Arabic language ina cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi kwarai a fadin duniya gaba daya isa yaran muka su yanzu muka himmatar da su zana BEC da Arabic language kabin da su rubuta ina ji has to SSS su samu wannan su continue har ya kai university suna da Arabic da suke
to masu sauraro a nan da kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda karancin lokaci sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Joli Legend Gresham na ku Babangiji Brown kaman kullun ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushin ku jama'a kiran mu nake bisa dajewa himma da kwazo kokayen mushin ku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
a gaida baban gida Jibril da wannan ne kuma muka kai ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takeice to a takeice A yau litinin hukumar kula da yan gudun hijirar Palestina ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matakar muni a doran kasa bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda jami'an lafiyar Palestina suka ce ya kashe akalla mutane 35 bayanan da ke fitowa daga Rafa game da karin harare da ake kaiwa akan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai tada hankali sosai a cewar hukumar UNRWA rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata Sakataren Janar ɗan kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa Ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kai wa sojojin Russia hari a cikin Russia yana mai cewa matakin ya rage karfin sojojin Ukraine na kare kansu da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai Bulgaria Stoltenberg ya ce mamayar da Russia ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin kasa da kasa ne kuma Ukraine na da haƙƙin kare kanta ciki har da kai harare a wajen Ukraine. Mummunar zaftarewar kasar ta faru a Papua New Guinea kwanaki uku da suka wuce. Ta binne sama da mutane 2000 a cewar gwamnatin kasar a yau litinin yayin da rashin kyan hanyoyi da kuma kalubalen jigilar kayan agaji sun sa fatan ceto waɗanda suka tsira raguwa. Cibiyar sa ido kan bala'i ta kasar ce ta fitar da sabon adadin a cikin wata wasiƙa da ta tura wa Majalisar Dinkin Duniya a yau litinin amma a jiya Lahadi aka rubuta ta wata hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta daban ta bayyana cewa ta yi adadin waɗanda suka mutu ya zarta 670 masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama a cikin shirinmu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger da Kamaru wanda yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana idan mai duka ya amince za mu sake dawowa da shirinmu na dare kuma kamar yadda muka yi alƙawari yau ne za mu sake bude layukanmu a shirinmu na daren domin ba ku daman tofa albarkacin bakin ku akan maudu'inmu na yau wanda zai ta'allaka akan ranar yara ta duniya sai ku tara da mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger da Kamaru da Chadi yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Wamai nan dudu da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake muku sallama amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa ma'a